نحمده ونستعينه
ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا وبركاته بركة مدساة كسا دوا أولا مسلاة ميتارن البركة مسلاة جنغل لغا دكينان تكينغلون بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نتلاتا يوشات لك رمضان هجرر ما ايكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة اليه لتلاتين لتكوس واندكم ايك دي دي دا شدا دوتن شدا ميلادية تدبو بيدا شابكوي وانا مجلسي نتفسير القرآن ميقرما واندكم امنا اتكين تفسير سورة مريم عليها السلام كمانين مكسابة akwai yaushe kafin mu shiga karatu mukan ansa kadan daga cikin tambayoyin da aka samu akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya akan cewa shi ma'aikacin yana aiki ne a wajen yana aiki shi ma'aikacin hotel ne wajen aikin nasa yakan ga abin da ba daidai ba kamar wata bakuwa ta zo wajen sa sai a ce masa ya kai ta daki kaza da kaza wanda kuma ya san ba abu mai kyau ya kawo ta ba to shi laifi duk abin da ka san laifi ne to kai kanka ya kamata ka guje shi ba sai an maka fatawa ba zuciyarka ma za ta yi maka fatawa wal ismu ma haka fi nafsika duk abin da zai maka kaikayi a cikin zuciyarka to laifi ne ka yi kokarin kauce masa duk wanda kasancewa aiki ne wanda kasancewa akwai saban Allah a ciki to baya bukatar sai an yi maka fatawa dan bana jin akwai wanda zai maka fatawar cewa ka ci gaba da yi ba komai bana jin akwai wannan kuma koda za a samu wani shedanin ya ce da kai ci gaba da yi ba komai zuciyarka ba ta nutsu ba shi yasa wannan ma yasa har kake kokarin ka tambaya saboda ka duk abin da kake da tabbacin akwai saban Allah a ciki ko kake da zato mai karfi akan cewa akwai sabon Allah a ciki to ka kauce masa da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da yake maka kokonto ka kama abin da babu kokonto cikin sa sai kuma maganar sallaya cewa wani ya bar sallayar sai wata hudu bai dawo kanta ba shin zai iya dauka ya je gida ya amfani da ita abinda za a bari ko za a tsinta idan darajar sa ba ta daraja ce da shi mai yawa ba wato bai kai nisabin da za a yanke mutum hannu ba bai kai rubu'u dinar ba wanda yanzu na san ya kai wajen 10,010 wani abu to wannan babu dalilin da zai sa a ce sai an yi ta cikiyar mai shi in mai shi ya zo a bashi kayansa mutumin da yake da abu komin kankantar abin komin rashin darajarsa shi ya fi cancanta da kayansa to amma ba komai ne ake cewa ka yi cikinsa shekara ba abinda ake cewa a yi cikinsa shekara shi ne abinda yake ya kai a yanke wa mutum hannu idan ya sace shi amma dan mutum yanzu ya tsinci naira 1,000 ko ya tsinci naira 500 ba za a ce masa sai ka yi cikinsa shekara ɗaya cir sannan za ta zama halal ba a'a irin wannan kana yi amfani da ita randa mai abin ya zo ka fahimci shi ne mai abin sai ka nemo ka bashi shi kenan sai wanda da yake tambaya akan cewa idan aka yi ikamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sallah sai ta farilla to shine yake maganar idan mutum yana cikin tahiyar karshe abin da ake nufi idza uqimatis salah fala salata illa al maktuba yayin da aka shiga sallar farilla bai kamata kai ka shagala da sallar nafila ba. Sauraka a nan ba ana nufin da an fara iqama ba shi ke na sallar ka ta ɓaci, kamar yadda Ibn Hazm da wanda suka tafi rakan ra'ayinsa suke faɗa cewa da zarar liman da zarar ladan ya fara iqama musamman ya zo qaqamatis salah, to sallar ka ta ɓaci ko baka yanke ta ba ta yanke kanta. Wannan ba shi ake nufi ba. Abinda ake nufi idan har ba za ka iya kammala sallar ka kafin a shiga sallar farilla ba, idan ka zo iqama watakila kana tahiyar ƙarshe za ka iya gamawa, watakila ka tafi sujjadar ƙarshe za ka iya gamawa kafin liman ya gama kintsa sahu ya yi kabbara harama. Amma idan ka san cewa liman har zai gama kintsa sahu ya yi kabbara harama kai baka gama wannan sallar ba, to sai ka haƙura da ita, Allah zai baka cikakken ladan kayi sallah, wato ba za a tauye maka komai na ladanka ba saboda niyyar da kai, kuma sannan anan kayi aiki da sunnar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam, ka bi umarninsa ne, haka ba za ka rasa wannan ladan ba. Don haka wanda yake zaune yana tahiya aka fara iqama, kaga zai iya kammala tahiyarsa har ya sallama, liman bai shiga sallah ba. Sai wannan shi kuma da yake tambaya game da hadisin da Abu Dawud Ibn Majah suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi cewa ayyu du'a ya asma, wani wacce addu'a aka fi karba, yace jawfil lailil akhiri ko duburus wa duburus salawatil maktuba, addu'a a tsakar dare da kuma addu'a bayan salloli na farilla. To shine yake so ya ji bayani akan wannan. Wannan abinda ka ji a hadisin shine Annabi an tambaye shi game da abinda addu'ar da aka fi karba, ayu du'a ya asma, asma'u shine addu'ar da aka fi karba, as-sam'u anan ko as-sama' ana ana nufin al-ijaba, kamar fadar ka da kake cewa sami Allahu liman hamida, ana nufin Allah ya ansa ma wanda ya gode masa. Ayu du'a ya asma, wacce addu'a aka fi karba, Annabi ya ce addu'ar da mutum zai tashi a kaddare ya yi, ko kuma mutum ya yi sallar farilla bayan sallah ya yi addu'a. Wasu daga cikin malamai sun fassara duburar salawatul maktuba da cewa ana nufin ƙarshen wato tahiya, inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa thumma liyatakhayyar min ad-du'a ya ajabahu. Wasu sun ce duburar salawat ana nufin akhiru salawat wa akhiru shay'in minhu, wanda shi ne fahimtar Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah da almajirinsa Ibn al-Qayyim da wasu wanda suka bi shi a wannan fahimta. Amma da yawa daga cikin malamai suna ganin duburar salawat anan ana nufin bayan sallar, ba ana nufin ta cikin sallah ba. Addu'a cikin sallar tana nan, za ka yi addu'a cikin tahiyya, Annabi ya baka damar ka zaɓi addu'ar da kake so ka yi a ƙarshen tahiyyarka. To wannan baya hana in baka samu ka yi a cikin tahiyyar ba, bayan ka gama sallah ka yi al-azkar ɗin da aka ce a yi bayan sallama. Akwai al-azkar da aka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum zai yi bayan ya ga sallama, to ka gama wannan azkar ɗin, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar, duk ka gama, to kana iya yin addu'a, kuma buƙatunka Allah subhanahu wataala zai ji wannan addu'a taka zai karɓa maka. Wannan shine abin da hadisi yake nuna, hadisi ne mai kyau. Sai wani kuma da yake tambaya yana cewa yana son ƙarin bayani game da lokacin da ya kamata a yi buɗe baki, saboda waya ji wasu suna cewa lokacin da ya cancan ya lokacin da ya yawancin musulmi suke buɗe baki ba daidai ba ne, sai dai a jira dare ya yi sosai kamar bayan sallar magriba, har suke cewa Imamu Malik ya ruwaito cewa Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu da Usman ibn Affan radiyallahu anhu sun kasance suna sallar magriba ne yayin da suka ga dare ya yi baki kirin kafin su yi buɗe baki, sannan kuma su yi buɗe baki bayan sun yi sallar, kuma a cikin Ramadan ne. Ki cewa menene gaskiyar wannan maganar? to ijma'in musulmi duka, ijma'in musulmi duka na farko da na ƙarshe shine ana bude baki ne lokacin da rana ta fadi, wannan babu sabani la ada wala yanzu, wannan ijma'i ne da babu wanda ya taba sabani akan cewa musulmi sun yi sabani sun yi ijma'i akan cewa da zarar magariba ta yi to lokacin bude baki yayi. Sannan mustahabbi ne ka gaggauta bude baki, mustahabbi ne ana son ka gaggauta bude baki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra, mutane ba za su gushe ba tare da alkhairi mustaqar sun gaggauta bude baki. Wana Imam Malik shi ya kawo a farkon babin da yayi akan bude baki, wana hadisi ya fara kawo Annabi ya ce mutane ba za su gushe ba matukar sun gaggauta, ba za su gushe tare da alkhairi ba matukar sun gaggauta bude baki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ahabbu an-nasi ila Allah a'jaluhum fitran, wadanda Allah ya fi so sune wadanda suka fi gaggauta bude bakin su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umarni da gaggauta bude baki, yana cewa yahudawa su suke jinkirta bude bakin su, saboda wanda zai ce dare yayi sai dare yayi sosai wanda yana bin sunnar yahudi ne ba yana bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana bin sunnar yahudawa ba yana bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnar Annabi shine gaggauta bude baki. Hadisan da suka zo akan gaggauta bude baki suna da yawa, shi kansa Imam Malik ya kawo wasu, Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito wasu, kamar hadisin Sahal ibn Sa'ad da muka karanta la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar da Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin tamhid, ya rubutawa komandojin yakin sa da suke kasashe garuruwa daban-daban suna yaki cewa kada su kuskura, kada su kuskura su rika wato yin almubazzaranci a lokacin bude baki, wato su tara abincin da ba ma ci za su yi ba sai dai su zubar. Allah ya kunu musrifina bi futurihim wa la yakunu muntazirina bi siyamihim ila ishtibakin nujum, shi kada su rika almazaranci lokacin da za su yi bude baki, sannan kuma kada su rika jinkirta bude bakin su har sai dare duhu yayi taurari sun fito ana ganin su ras. Wannan sayyidina Umar shi yake hani game da wannan. Wannan shine abinda yake akwai, wannan asar din da kawo Imam Malik ya kawo shi bayan ya kawo hadisin Sahal ibn Sa'ad sai ya kawo wannan asar din. Abinda yake nufi shi kuma ba yadda mai fassara ya fassara ba, cewa suna sallar magariba ne yayin da suka ga dare yayi baki kirin, ba inda aka ce yayi baki kirin, cewa akai kana yantazirani ila sawadil layli, sawadil layli, sawadil layli shine duhu dare yayi, da zarar gari yayi duhu shine sawadil layli, amma ina ka samu baki kirin, fa kalmar baki kirin babu ita. Allah cewa sun ba atimmu siyama ila layli, da zarar dare yayi shikenan azumi ya zo ƙarshe. Sayyidina Umar shi ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi kansa Sayyidina Umar din ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Asim ibn Umar ibn al-Khattab an abi ki cewa idza adbara an-naharu min ha huna wa aqbala al-laylu min ha huna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im, idan yini wato rana ta bada baya ta yamma, dare ya kunno kai, rana ta faɗi, Annabi ya ce to faqad aftara as-sa'im, mai azumi ya zo bude baki, lokacin bude bakinsa ya yi ko bakinsa ya bude. Abu Awana a cikin musnad ɗinsa, a cikin mustakhraj ɗinsa, ya kawo fahimta ƙarƙashin wannan hadisi, yake cewa idan rana ta faɗi azuminka ya zo ƙarshe ko baka ci komai ba, kawai ka zama bakinka ya bude, don Annabi cewa faqad aftara as-sa'im, mai azumi yayi bude baki saboda da zarar ranar ta fada abin nan azumin ka yayi bude baki ya ci gaba da cewa kada ku jinkirta kamar yadda Yahuda suke yi wannan shine riwayar da sai kansa Umar yayi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam asar din da ka kawo magana ce akan gaggauta magariba gaggauta magariba ba wai magana ce akan jinkirta abin da bude baki ba wato suna yin magariba da zarar an ce duhu ya zo har ma sukan jinkirta bude baki sai sun gama ta su bude baki wannan yana magana ne akan gaggauto magariba ba yana magana akan jinkirta bude baki ba saboda kada zai da shi mai wannan fahimta din da zai koma ya duba shiro na shi al-muwatta din da zai duba sharhin da malamai suka yi wa muwatta din ya duba at-tamhid na Ibn Abdul Bar ya duba al-muntaka na Abu al-Walid al-Baji ko ya duba sharh al-muwatta na Nazir Qani zai ga duk wannan bayanin da nayi maka so ka dauki abu baka fahince shi ba kuma ka ce duk musulmi ba daidai suke ba akwai kai kanka ya kamata ka ji kunya ce duk musulmi ba sa yin daidai yanzu kake kokarin ka ce ai daidai don garin ka ce mutane ba sa daidai zaka shiga hanyar Yahudawa kai kuma ka zama kana bin ka saki sunnar Annabi kana bin sunnar Yahudawa muqaddara sayyidina Umar da sayyidina Usman suna jinkirta bude bakin su muqaddara hakan da ka fahimta daidai ne idan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata shikenan babu kuma maganar wani idan sunna ta tabbata babu maganar wani shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa wasu da yake jayayya da su akan sha'anin hajjin tamattu'i yake cewa aqulu qala rasulullahi wa taquluna qala abubakar wa umar ina ce muku qala rasulullahi kuna cewa qala abubakar da umar yushaku an tara alaikum alhijaratu min as-sama yayi qiris ai muku ruwan duwatsu ya zan ce annabi ya ce ku ce abubakar da umar to wannan da a ce ma hakan da ka fahimta hakan yake bare kuma ba haka ma ake nufi ba ila sawadin lail ana nufi idan duhun dare ya kawo kai da zarar rana ta fadi shikenan shi'a su suke jinkirta abin nan dan kuma shi'a suna da kamanceceniya da yawa da yahudawa to raka kai a hankali kakka shiga wannan ramin sai wanda yake tambaya cewa mutum ne yake tara kudin masallaci wato shi ne ma'aji sai ya shiga matsala to zai iya rantar kudin ya yi amfani da shi ko kuma ya ba da bashi ga wasu to mutane a yi kokari a rika danna zuciya in aka baka amana to ka rike amanan nan duk wata matsala da zaka shiga yi kokari ka nema wa kanka wata mafita wannan amanar ka rike ta da haka ake shiga matsala yanzu ka gaya wa zuciyarka cewa kana iya ranta in ka samu ka dawo da shi karshe ka ranta din da sunan rance din kuma a kasa samu kuma a zo a bukaci kudin masallaci za a yi wani aiki ka zo kuma kai ta zara ido kana ta kame daga lokacin kuma shikenan mutuncinka ya zube ba kuma zai ta za ki dawo ba kuma wanda zai kara amincewa da kai ci ka ci kudin masallaci saboda ka yi kokari ka danna zuciyarka je ka gurin wani abokinka wani amininka wani wanda ka san zai taimaka maka gaya masa kokenka ya taimaka maka duk abin da ka bari dan Allah zai baka musayyansa mafi alkhairi man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min wanda duk zai bar wani abu dan Allah sai Allah ya musanya masa da wanda ya fi shi alkhairi haka mu rika kokari muna danna zuciyarmu dan Allah tunda har aka amince maka aka yarda da kai to yi kokari ka tsare wannan matsayin naka a gurin Allah da kuma sannan gurin mutane kada ka yi kokari ka shiga da kanka cikin abin da za ka zo kuma ka ji kunya to shi wannan yana magana ne akan wasu limamai cewa idan sun tafi sujjada wato da sun kai goshinsu kasa kafin ma ya yi addu'o'in da zai yi sun dago ko ka ya karanta addu'a biyu su sun dago irin wannan koken wato limamai suna fama yanzu da kake kokawa wani kuma sai zo ce shi ko ana dadewa to yanzu limamin da ya zai yi da kansa abinda yake malamai suka fada dangane da tasbihi ga wanda ya sujjada ce subhana rabbiyal a'la ko dai ya fada ya dago tai ko sau dai ya fada subhana rabbiyal a'la ya dago tai ba magana ce ta sai ya baka wani sarari kai addu'a ba kai ba wai kai kadai ne kake bin shi ba akwai wanda yana da larura watakila in yayi sujjadan nan kamar idansa zai zazzago saboda kai kawai ya dade ya jefa wasu cikin damuwa to haka nan zai ce subhana rabbiyal a'la sau biyu sau uku wasu malamai sun ce sau uku saboda akwai ruwayoyi da suka kawo sau uku duk da cewa akwai magana da yawa akan ƙarin sau uku din amma dai akal ma yujzi sun ce guda ɗaya ta malamai sun ce ta isa saboda haka a daina saurin tuhumar liman saboda kai ba yadda kake so yake yi ba matukar dai ba yanayin abin da ya ɓaci sallar ba yanayin abin da zai fitar da mutane daga khushu'i to ai haƙuri inama ju'ila al-imamu li yutamma bihi shugaba ne sai ai haƙuri da shi amma mutane suna da ƙorafe-ƙorafe da yawa wani ya ce ana daɗewa wani ya ce ba a daɗewa akwai wanda ya zuci ce maka liman baya doguwar sura da yana ɗauko gajejjerun sura wani kuma ya zo ce ba yana ɗauko doguwar sura to ya yake so liman ɗin da ya yi haka dan Allah a riƙa yin haƙuri liman shugaba ne idan za ka yi haƙuri da shugabanka ba lallai ne tun da ka shigo cikin taron mutane za ka yi sallah ƙarƙashin liman ba ya zama da daidai da yadda kake sallah kai kaɗai in ka zo kai sallah kai kaɗai ka tsawaita yadda kake so to sai ka samu wasu a hakan in su za su yi sallar kuma za ka same ta kamar hakan ba za ka riƙa haƙuri da Allah matuƙar dai ba abin da zai ɓata sallah ba ne in ana yin abin da zai ɓata sallah ko ana yin abin da yake ciki yake maka ruhi a sallah ba laifi a yi wa liman tanbihi domin ya gyara amma abin da baya ɓata sallah ba maka ruhi ba ne don an yi ka ce wai a yi wa limamai nasiha kamar suna laifi haka a daina matsawa akan irin waɗannan abubuwa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا maƙonbiya
na'am a jiya muna cikin bayani lokacin da Maryam alaihis salam ta ƙaurace wa mutananta ta yi nahiyar gabas a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mata da mala'ika Jibril alaihis salam ya fito a surar mutum lafiyayyen mutum daidaitaccen mutum kyakkyawa ga ta ita kadai babu kowa tare da ita ga wani mutum mai kyakkyawar hai'a amma yayi wokanta sai ta ji tsoro ta yi tunanin ko ya nufo ta ne da wata mummunar manufa sai ta nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ta nemi tsarin Allah sannan kuma ta haɗa shi da tsoron Allah in ka kasance mai tsoron Allah to ina neman tsarin Allah da kai kada ka matso kusa da ni to shi kuma sai ya gaya mata cewa ba mummunan abu ne ya kawo shi ba inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni manzo ne na ubangijinki dan in yi miki kyauta in yi miki baiwar wani yaro tsarkakakke abin sai ya ƙara ba ta mamaki wace irin wani irin yaro tsarkakakke za ta samu a haka ita ba mai aure ba ita ba lalatacciya ba don haka anya wannan abu da yake faɗa haka ne halat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya ta ina ta yaya zan samu ɗa alhalin babu wani namiji da ya kusance ni sannan kuma ban kasance ban taba kasancewa shine ma'ana walam aku ban taba kasancewa mazinaciya ba wanda ta waɗannan hanyoyin ne mace takan samu ciki har ta haifi da ko da tayi aure ko kuma in ta zan lalatacciya ce ni ba mai aure ba ni ba mai lalatacciya ba to kuma kace zaka bani da to shine sai ya ce da ita qala kadhaliki haka abin yake yadda kika faɗa dinnan haka yake ke ba lalatacciya bace kuma ba ki da aure maqala rabbuki huwa alayya hayyin ubangijinki ya ce wannan abu ne mai sauki a gurina sauraka ni aiko na akai in zartar da umarnin Allah subhanahu wataala wali naj'alahu ayatan linnas kuma dan mu sanya shi ya zan aya ga mutane halitta su ta zama alama ce ga mutane wacce take nuna cikakken ikon mahaliccinsu Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi halittarsu ta hanyoyi daban-daban ya halicci ma'ubansu Adam ba tare da namiji da mace ba ya halicci Hawwa'u daga namiji ba tare da mace ba sannan ya halicci sauran zurriyar annabi Adam alayhi salam daga namiji da mace to yanzu kuma yake son yake nufin ya halicci Isa alayhi salam ya samar da shi daga mace ba da namiji ba saboda haka kaso din ya cika a samu kaso hudu din sun cika gaba daya alqismatur ruba'iyya din ta cika wacce ke nuna kamalar kudurar ubangiji subhanahu wataala da girman ikon sa domin babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma babu wani ubangiji sai shi sannan kuma ya nuna cewa kamalar bayan kamalar kudurar ubangiji kuma ya nuna cewa al-asbab jami'aha dukkan wasu sababba la tastaqillu bit ta'thir su kadai ba su yin tasiri wa inna ma ta'thiruha bi taqdirillahi azza wa jal in kaga sun yi tasiri Allah ne ya ga dama shi ya kaddara tasirin saboda haka bayan Allah subhanahu wata'ala su ga yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake keta wata al'ada da aka saba gani yake keta wani sababi da aka saba gani dan kada mutane su dauka sabubban abubuwa suke haifar da abubuwa su manta da cewa akwai rabbul asbabi ubangijin sabubban wanda shine yake jujjuya abubuwa da kansa don haka mun zamu halicce shi ta wannan hanyar ta hanyar kike kadai ba tare da namiji ba dan ya zama aya kamar yadda muka faɗa a farkon kissar waccan halitta ta farko babu wani dan adam da ya halicce ta da ya ga sanda aka yi ba wanda yake nan sanda aka halicci annabi Adam alaihi salam domin shi ne asalin dukkan halittu aka halicci matarsa Hawwa'u alaihi salam domin su ne asalin dukkan halittu to yanzu za a yi wata halitta wanda yanzu akwai mutane da za su gani su shaida da idansu su dorar da kansu cewa gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wata halitta daga ya mace ba tare da namiji ba wa rahmatan minna kuma ya zan rahama ce daga gare mu wato mu sanya shi ya zama rahama ce daga gare mu rahama gare shi rahama ga mahaifiyarsa rahama ga mutane gaba daya rahama gare shi domin Allah subhanahu wataala zai keɓance shi da wata baiwa ta musamman yayi masa wahayi ya sanya shi daga cikin ulul azmi minar rusul ubangiji yayi masa wannan rahama ce gare shi sannan ya zan rahama ga mahaifiyarsa domin ta samu abin alfahari ta samu abin da za ta yi alfahari da shi ta samu yabo na kwarai sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya sunanta mai dorewa ne ba wanda zai dakata ba za a ci gaba da ambatinta duk sanda aka ambaci annabin Allah Isa alaihi salam za a ce Isa dan Maryam za a ce Maryam alaihi salam wannan rahama ce daga wajenmu ga ita mahaifiyarsa sannan rahama ga mutane domin mafi girman rahamar Allah subhanahu wataala ga mutane shine a aiko musu da wanda zai shiryar da su da wanda zai jagorance su zuwa ga sanin Allah annabi Isa alaihi salam ya zo yana karantawa mutane ayoyin Allah yana karantawa mutane injila da Allah ya bashi yana tsarkake su yana sanar da su ilimi yana sanar da su Allah subhanahu wataala wannan rahama ce gare su su yi imani da shi su yi masa biyayya su samu sa'ada ta duniya da lahira saboda haka Allah ya ce wa rahmatan minna rahama ce gare mu ga shi kansa annabi Isa da mahaifiyarsa da kuma mutane gaba daya kuma sannan Allah subhanahu wataala ya sanya shi annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda yake kira zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala da kadaita Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi cikin waɗanda suke na gaba gaba a fadar Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ce iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin Allah ce lokacin da mala'iku suka ce ya maryam sani lalle Allah yana miki albishir da wata kalma daga wajensa sunansa almasihu dan maryam sunansa almasihu isa dan maryam wajihan fid dunya wal akhira sai zama yana da daraja da martaba a duniya da lahira wa min al muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda suke makusanta Allah subhanahu wa ta'ala to shi da yace wa kana amran maqdiya wannan al'amari ne da an riga an zartar da shi babu komawa baya ba abinda zai hana ya wakana ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara faruwar sa tun a cikin lauhul mahfuz an riga an rubuta wannan wannan yana iya yiwa ya kasance karashin maganar mala'ika jibril ce yace da ita wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya zaman wa kana amran maqdiya duka wannan bayani ne da shi jibril yake yiwa maryam alaiha salam cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara wannan cikin iliminsa da kaddararsa da mashi'arsa yana iya yiwa kuma ya zama labari ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana bayyana masa cewa wannan al'amari da ya faru ga Maryam alaiha salam har ta samu cikin annabi Isa alaihi salam wani abu ne da Allah ya riga ya tabbatar da shi a cikin lauhul mahfuz ya riga ya rubuta shi tun kafin ya wakana saboda haka wannan wani abu ne da babu wani zabi a ciki ita ba zabin ta bane ba zabin jibrilu da aka aiko shi bane duk cikin su ba wanda zai iya kawo wani sabon abu shi dai ba zai fasa abinda Allah ya riga ya aiko shi ba la ya'sunallaha ma amarahu Allah ya aiko shi sai ya zartar ita kuma ba zabin ta bane abinda Allah ya so ya wakana bata isa ta dakatar da shi ba don haka kawai ta yi hakuri wannan abu haka zai faru to haka jibril alaihi salam yayin magana da Maryam alaiha salam ya gaya mata sakon Allah subhanahu wata'ala zuwa gare ta wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akan cewa Maryam annabiya ce tunda har gashi Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibril kuma ya tattauna da ita yayi magana da ita alamar annabci Allah ya aiko mala'ika da wahayi zuwa ga mutum shikenan ya zama annabi suka ce don haka ta zama annabi wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka kamar Abul Hasan al-Ash'ari da Qurtubi da Ibn Hazm duk suna cikin masu wannan magana wanda suka yadda cewa ana aiko mace annabiya sun yi ittifaki akan cewa Maryam annabiya ce waɗanda suka yadda ana aiko mace annabiya sun haɗu akan Maryam annabiya ce sannan daga cikin su akwai waɗanda suke jingina annabta zuwa ga Hawwa da Sara ko Ummu Musa ko Hajar ko Asiya an samu wasu malamai sun jingina annabta zuwa ga waɗannan mata waɗannan idan aka kawo musu fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun ba mu aiko da wasu ba face mazaje da muke yi ma wahayi muna gaya musu cewa ku tambayi ahla adh-dhikri nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri muna musu wahayi fas'alu ahla adh-dhikri ku tambayi masana in ba ku sani ba to idan ka gaya musu cewa gashi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan gabaninka ba mu aiko da wasu ba sai mazaje sai su ce wannan ayar da ire-irenta suna maganar aiko da mazaje ne a matsayin manzanni dan Allah cewa wa ma arsalna saboda haka ana maganar al-anbiya'ur rusul annabawa manzanni mu kuma maganar da muke yi maganar annabiya ba wai annabiya manzo ba saboda haka mun yadda cewa in manzo ce to sai dai ya kasance in dai manzo ne sai dai ya kasance daga cikin mazaje domin manzanci yana buƙatar wani aiki na musamman wanda annabci baya buƙata a faɗar su kace saboda shi manzo dole sai ya tashi ya gwagwarmaya shiga nan fita nan faɗa nan tashi nan ce wannan al'amari ya fi ƙarfin mace wace tana gamuwa bayan raunin halitta da Allah ya yi mata a matsayin ta na mace walaysa dhakaru kal unsa wace ba za ta zan kaman namiji ba wajen karfin jiki wajen juriya ɗabi'ar jinsin mace ba a yi ta da juriya da jinsin ɗa namiji ba to haka nan kuma wasu abubuwa na bujuro mata wanda ba sa bujuro wa ɗa namiji tana jinin al'ada tana ciki tana haihuwa tana shayarwa waɗannan abubuwa duka na bujuro wa ƴa mace ba sa bujuro wa ɗa namiji to idan ta zama ita ce manzo wacce za ta yi jagoranci al'umma duka sannan ta samu ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ya za a yi kenan dakatar da manzancin za a yi sai ta sauka sannan kuma a ci gaba koko ya za a yi suka ce to da haka mu mun yarda in dai manzo ne sai a cikin maza amma in annabi ya ce suka ce ba komai a samu wata ba samu mace ba namiji ba sannan suka ce Allah ya ba mu labari Allah ya yi wa wasu mata wahayi kamar yadda Allah ya ce wa auhayna ila ummi musa an ardiyai fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin ce to gashi Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa alayhi salam ce da ita an ardiyai ki shayar da annabi musa alayhi salam idan kina jin tsoron wani abu ya same shi to ki jefa shi a cikin ruwa ki jefa shi a cikin teku kada ki ji tsoro kada ki yi bakin ciki za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya shi cikin manzanni ta ce kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko wa mala'iku Maryamu ita ma Jibrilu gashi ya ce gashi mala'iku sun zo sun yi magana da ita ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين تو ابو الحسن الاشعري da duk wanda suke bisa fahimtar sa suna ganin cewa duk wanda mala'ika ya zo masa da wani hukunci ko wani umarni daga Allah ko wani hani daga Allah ko wata sanarwa to suka ce wannan ya zama annabi ne to wannan kuma suka ce wannan kuma ya tabbata ya samu dangane da ummi Musa ya samu dangane da Maryam ya samu wasu daga cikin mata don haka suka ce ita ma annabiya ce kuma suka ce gashi Allah ya ce ya zabo ta wastafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki ya fifita ki akan sauran matan talikai sannan suka ce gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamila minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa maryam ibnata imran wa asiya imra'atu fir'aun suka ce mata da yawa maza da yawa sun samu kamala sun cika sun zama kamilai amma a mata ba wacce ta samu kamala sai Maryam ƴar Imran da kuma Asiya imra'atu Fir'aun suka ce to kaga tunda aka ce sun samu kamala ya nuna annabawa ne ma'ana sun kai martabar kamala adi an samu mata da yawa sun kai martaba maza da yawa sun kai martabar kamala an samu kuma Maryam da Asiya sun kai martabar kamala suka ce don haka su ma annabawa ne to wannan duk ita ce mafi karfin hujjar masu fadar annabcin mata suke fada abinda yasa muka bijiro da wannan saboda muna wani lokaci na ƴancin mata saboda haka za a iya samu wani ya kidime ya ce shi ba zai yarda ba ma ana cewa babu annabi ya mace dole a yarda akwai annabi ya mace saboda a wato wa mata ƴancinsu waɗannan duk ba za su zama hujja ba saboda dalilai kamar haka na farko ba inda aka ce shi annabi ba a umarce shi da ya isar da saƙo ba aka ce shi annabi shi kadai kawai zai yi aiki da umarnin da aka bashi kada isar ma wani babu inda nassi ya nuna haka abinda ma nassi yake nunawa shi ma annabi ana umartar sa da isar da abinda ya sani idan har malamai Allah bai bar su ba su karanta kawai su yi aiki su kadai ba tare da sun karantar ba to ina ga annabi shi kuma a ce an bar shi kadai ya aiki da kayansa kai ya isa Allah ce idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunahu linnas wala taktumunahu lalle ku bayyana Allah subhanahu wata'ala ya riki alkawari ya yi alkawari da waɗanda aka ba su littafi su ne malamai cewa lalle ku bayyana shi ga mutane na ladina yaktubuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah ce waɗanda suke koye abinda muka saukar na littafi bayan na shiriya bayan mun bayyana shi ga mutane Allah ce to waɗannan su ne Allah yake la'anta su kuma masu la'anta daga cikin mala'iku da mutane suke la'anta su saboda haka ta malamai ba a yadda su koye abinda Allah ya sanar da su ba to yanzu a ce annabi shi ya koye ba zai yi hukunci ba zai sanar da abinda aka sanar da shi ba haka kuskure ne cewa shi annabi shine wanda ba aka aiko shi aka yi masa wahayi amma ba umarce shi ya sanar da kowa ba wannan kuskure ne an faɗi bambance-bambance tsakanin annabi da wanda da yake da wanda yake manzo mafi wato rinjaye ko mafi karfi cikin abin da aka mata na bambanci tsakanin manzo da annabi shi manzo Allah yana aika shi ne zuwa ga wata al'umma da ta kafirce wa tauhidi suka koma ga shirka Allah yake aika manzo shi kuma annabi Allah yana turo shi ne cikin al'ummarsa wanda suna da addinin amma sun gurɓata wani abu ko suna buƙatar karantarwa shi yasa da yawa daga cikin annabawan Bani Isra'ila suna zuwa ne suna aiki da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu haka annabawan Bani Isra'ila da dama sun zo suna ta aiki da at-taura wanda Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam suna jaddada wa Bani Isra'ila abinda suka manta na karantarwar annabi Musa alaihi salam saboda haka waɗannan su ne annabawa su kuma manzanni su ana aika su ne zuwa ga wata al'umma kafira da gaba ɗaya ta bar Allah subhanahu wataala take bautar wani Allah to anan ake wannan shi ne mafi ƙarfin abin da aka faɗa ko mafi rinjayen abin da aka faɗa na bambanci tsakanin annabi da manzo akwai masu cewa annabi shi ne wanda aka bashi littafinsa na kansa manzo kuma shi ne wanda ba bashi shari'arsa ta kansa ba yake aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi an faɗi wannan amma ba shi ne mafi rinjaye ba saboda haka cewa ai shi manzo shi ana aikansa shi ne ake aiki amma annabi ba aikensa a ba haka bane saboda haka idan har akwai buƙatar manzo ya zama namiji ne saboda zai isar da saƙo zai yi tashi faɗi cikin al'ummarsa to annabi ma ana buƙatar wannan kaga wannan abu ne wanda bai zai dace da ɗabi'a ta jinsin kyamace ba sannan abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi zuwa ga ummi Musa ya mata wahayi ya ce wa auhayna ila ummi Musa kamar yadda ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyuta kalmar wahayi ba koyaushe tana nuna mala'ika ne ya je ba haka ko na ummi Musa ba a ce mala'ika ne ya same ta ba Allah yana iya sanar da ita ta hanyar bacci ya sanar da ita wannan sako ta hanyar bacci ta samu gamsuwa da wannan duk da cewa wannan magana tana da rauni kamar yadda muka faɗa ta shekara ko bara ne ko bara waccan cewa ta hanyar bacci don zai wahala ta hanyar bacci daga a bacci an ce je ki jefa ɗanki a ruwa ta tashi ta jefa shi zai wahala mutum ya kawai mafarki ba shi ba annabi ba annaba su ne mafarkinsu yake gaskiya sannan ba za mu sallama cewa duk wani wanda mala'ika ya yi magana da shi ba ya zama annabi babu wani dalili da yake nuna cewa duk wanda mala'ika ya tattauna da shi ya faɗa masa wani saƙo ya zama annabi wannan ba haka bane akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih al-bukhari Allah subhanahu wataala ya aika ma wani mutum mala'ika yayin da mutumin ya fita zai kai wa dan uwansa ziyara a wani gari mala'ikan ya tare shi a hanya ya ce ina zai shi ya ce zai je ne gari kaza yana dan uwa zai kai masa ziyara fi sabilillahi dan Allah yace da shi ba ka da wata buƙatar da za ta kai ka garin sai wannan yace wannan shine abin da zai kai ni garin yace to Allah ne ya aiko ni in gaya maka cewa Allah subhanahu wataala yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka wannan mutum ba a ce annabi bane amma gashi mala'ika ya zo kuma sun yi magana akwai kissar al-aqra wani zabiya da wani abin da mai cutar albaras da wani wanda yake da makahu kissa tana da cikin sahih al-bukhari kissa ce mashhuriya wanda Allah ya aiko musu mala'ika jibril don ya jarraba su a ga cewa wane ne zai gode wa ni'imar Allah da ya bashi kaga waɗannan al-aqra da al-a'ma da al-abras wanda ya ci jarrabawa a cikin su shine kawai al-a'ma shi kadai ne aka bashi ni'imar Allah subhanahu wataala kuma wannan ni'imar aka dawo masa da ganinsa kuma ya ci gaba da godewa Allah akan wannan ya ci gaba da taimakawa duk wanda ya zo neman taimako gurinsa amma da al-aqra wanda yake zabiyan da wanda yake mai albaras dukkanin su butulcewa ni'imar Allah suka yi dukkanin su butulcewa ni'imar Allah suka yi Allah ya kwace ni'imar ya dada su yadda suke to kaga in aka ce duk wanda Allah ya aika mala'ika ya magana da su ka kike da annabawa ne sun zama annabawa kuma Allah ya kwace annabcin ko kuma a'a suka yi wa Allah butulci saboda dan mala'ika ya Allah ya tura mala'ika ya magana da wani ba a cewa ya zama annabi babu wani abin da yake nuna ya zama annabi mala'ika yakan zo gaban sahabbai yayin tambayoyi suna ji suna gani ba haka jibril ya zo ya tambayi ba hadisi nabi a cikin al-arba'un an-nawawiyya hadisin umar dan khattab wanda muslim ya fitar ya zo dai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an al-islam wa an al-iman wa an al-ihsan wa an sa'a duk annabi ya bashi ansa karshe da ya tafi bayan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye umar ka san su wane ne yazo suka ce a wani mutum ne mana ce a ai jibrilu ne jaa yu'allimukum dinakum saboda ka sun ji maganar jibrilu sun ga jibrilu amma ba san jibrilu bane shike ne sai zama annabawa saboda ka wannan ba hujja bace dan an aiko ba wani annabi mala'ika ko wani ya ga mala'ika ya ji maganar mala'ika shike ne ya zama annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa yayi magana da Karuna kamar da muka karanta afwan al-Zulqarnain kamar da muka karanta a bara kullana ya Zulqarnain imma an tu'azziba ya Zulqarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna wannan magana da Allah yayi malamai sun ce yayi magana da hanyar mala'ika ko kuma ta hanyar wani annabi da yake cikin tawagarsa to kaga wanda suka ce ta hanyar mala'ika ba a tabbatar da annabcinsa ba sayar aka ruwaito a ran hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawakkufi cewa annabi ne ko ba annabi ne shi bai sani ba inda a ce kawai Allah ya aika masa mala'ika ya magana da shi ya zama annabi da shikenan sai ya ce annabi ne kai tsaye ita kuma Maryam da Allah subhanahu wataala ya ce ya zabe ta ya fifita ta akan matan zamaninta zabin Allah wannan ba shi yake nuna ta zama annabi ba dan Allah ya ce ya zabe ta baya nuna ya zama ta zama annabi Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ya zabe annabi Nuhu ya zabe annabi Adam inna Allaha astafa Adama wa Nuha Allah ya zabe Adam ya zabe Nuhu ya zabe iyalan gidan Ibrahim ya zabe gidan iyalan Imran shikenan sai a ce iyalan gidan annabi Ibrahim abinan duk iyalan gidan annabi Ibrahim annabawa ne ko duk iyalan gidan Imran annabawa ne saboda Allah ya ce ya zabe su sannan ubangiji subhanahu wataala Qur'ani ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa alfadlu alkabir Allah ya ce sannan muka gadar da wannan littafi ga wasu bayin mu da muka zaba faminhum daga cikin waɗannan da muka zaba muka gadar musu da ilimin littafin alqur'ani a cikin su akwai zalimun li nafsihi mai zaluntar kansa akwai muqtasid tsakatsaki akwai sabiqun bil khairati mai tsere mai yin fice cikin aikin alkhairi da izinin Allah waɗannan ukun duka suna cikin zababu a gurin Allah az-zalimu li nafsihi shine wanda yake aikata laifi yake aikata saban Allah ko yake barin wani abu na wajibi shine az-zalimu li nafsihi al-muqtasid shine wanda ya tsaya akan aikata wajibi da barin abin da ya haramta amma bai kara da wasu nafilbilu ba shine al-muqtasid sannan kuma as-sabiqu bil khairat shine bayan ya aikata wajibi kuma yana neman nafilbilu bayan ya guje wa haramun kuma duk wani makaruhi ma kokarin guje masa yake amma duka waɗannan kaso ukun Allah ya kirawo su allazina istafaina sune annabawa akwai azalimun li nafsihi Allah zai kira annabi zalimun li nafsihi saboda haka zabi kalmar zabi kawai ba ta nuna annabci haka nan kamala da ta zo a cikin hadisin kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa maryam wa asiyatu imra'atu fir'aun wannan kamala ba wai tana nuna annabci bane tana nuna cewa a cikin mata babu kamarta amma ba wai yana nuna cewa ta zama annabiya ba kuma ya zo a cikin wasu hadisai cewa Fatima sayyidatu nisa'i al-alami shugaban sayyidatu nisa'i ahli aljanna shugaban matan aljanna ce illa ma kana min maryam ibnati imran sai dai maryam imratu imran aka yi togaciyar ta cewa ita bata daga cikin waɗanda Fatima zata shugabanta. Haka in ka ce Fatima abin in ka ce Ummu Musa misali annabiya ce bil ittifaq Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba annabiya bace. To in ka ce Ummu Musa annabiya ce, Asiya annabiya ce, to kenan Fatima wacce ba annabiya ba ta fi su, wanda kuma aqida ta musulmin kwarai annabawa su ne sama, babu abin da yake fifitar annabawa wanda ba annabi ba, ba zai fifice su ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala inda yake magana akan kore uluhiyya, wato cewa annabi Isa Allah ne kuma mahaifiyarsa ba Allah ce da wasu ke faɗa, ta'ala Allahu amma yaqulun. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kore wannan, da ya tashi sai ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Allah ce mal masihu, masihu Isa al-masihu ba wani bane, face manzo ne da manzanni sun shude gabanin sa. Wa ummuhu siddiqatun, mahaifiyarsa kuma siddiqiya ce, kana ya'kulani at-ta'am, sun zan suna cin abinci. Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa musu cewa annabi Isa alayhi salam ƙololuwar matakin da ya taka da daraja da falala shine manzanci. Mal masihu Isa ibn Maryam illa rasulun, ƙololuwar abin da za ku kira shi da shine manzo. To dan yana manzo ba za ku ce Allah bane, ai akwai manzanni da suka wuce gabanin shi, dan me su ba ku ce alloli bane sai shi. Kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi gaya musu ƙololuwar abin da za su tabbatar masa na daraja da martaba da ɗaukaka, manzanci ne, sai ya kai shi iya nihayar inda za a kai shi, shine risala. Mahaifiyarsa kuma yace wa ummuhu siddiqatu, ita ma sai aka gaya maka gayar inda za ta kai shine siddiqiya. Inda akwai wani matsayin da ya fi wannan, da sai a ce wa ummuhu nabiyyatun, saboda a gaya maka cewa gayar inda za a kai ta ita ma a ce annabiya ce. To amma saboda ba annabiya ba ce, sai ta tsaya a siddiqiya. Siddiqi kuma kun san ka abin nan bai kai annabi ba. Ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin, kaga ashe siddiqi ka yana bayan annabi. Saboda haka da a ce akwai wata gaya, wata ɗaukaka daraja da Maryam alaiha salam take da shi, to da ita Allah zai ambata anan, kamar yadda ya faɗi risala wanda ita ce ƙololuwar abin da annabi Isa ke da shi. Ce rasulun kad khalat min qablihi rusul, ita kuma yace wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Shi yasa jumhurin malamai sun tafi akan cewa, kamar yadda al-qadi Iyaz ya kawo, cewa Maryam alayha salam ba annabiya bace. Imam Nawawi a cikin al-azkar ya kawo cewa Imam al-Haramain ya nakalto ijma'i ala anna Maryam laysat nabiyya, kuma a cikin littafin sharhul muhaddab al-majmu' ya jingina wannan zuwa ga cewa shine kaulin jama'a da dama daga cikin malamai. Al-Hasan al-Basri an ruwaito yana cewa laysa fil nisa'i nabiyya wala fil jin, babu annabiya a cikin mata, babu annabi a cikin aljanu. Wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai, cewa babu mace annabiya. Ƙololuwar abin da aka samu cikin mata ita ce siddiqiya, wacce taka wannan abin nan. A cikin littafin Al-Iqdul Farid na Ibn Abdurrabbi, inda yake magana akan al-mutanabbi'in, waɗanda suka riƙa da'awar annabci a zamanin Khalifa Al-Mahdi, ke cewa an kawo wata mace tana da'awar ita annabiya ce a gaban Al-Khalifa Al-Mahdi, ya ce ke annabiya ce, ta ce ita annabiya ce, ya ce baki ji faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce la nabiyya ba'di ba, babu annabi a bayana, baki ji wannan ba, ta ce naji kuma gaskiya ne ya faɗi haka. Ce to ya aka yake da'awar ke annabiya ce, ta ce eh, ai cewa ya babu annabi namiji, amma bai ce la nabiyyata ba'di ba, bai ce ba annabiya ba, ni kuma annabiya nake ba annabi ba. Saboda haka ta tafi akan da'awar annabci, la nabiyya ba'di, annabi ya kore, saboda babu wani namiji, babu mace cikin annabawa maza ne. Saboda haka maganar namiji ake, dan shine zai fito shi ma ya da'awar annabci ba mata ba. Saboda haka ke tun asali ma kin shiga fagen da babu ma irin ki a cikin sa. Ana nuna mun lokaci yayi, za mu tsaya anan. Abinda muka yi na daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu lada. na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh